الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصابت شاءه برمضان هجرة تدبودة أريفر دا 40 دبيار دي دا 20 دا أكو بواتن أكو شكرا تدبودي دا 20 دا هدو منا چكين تفسير سورة الصافات كما دامو چكبا دا آية 80 دا أكو إن شاء الله كاراتو منا يو ينا دوتي دا بياني mafi falalar ikhlasi wato ikhlasi iri-iri ne ikhlasi ba daraja sa guda bace akwai ikhlasi da yafi daraja da shine Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu labarin sa a wannan sura yace
wa inna min shi'atihi la ibrahim
Allah madaukaki ya bada labarin annabi Nuhu alaihi salam a suratul Saffat sai yace wa inna min shi'atihi lallai daga cikin shi'ar annabi Nuhu akwai Ibrahim me yake nufi da shi'a ana nufin daga cikin mabiyan annabi Nuhu saboda ka annabi Ibrahim yana bin annabi Nuhu alaihi salam to wannan ita ce ma'anar kalma ta shi'a asali a larabci zaka gani a lisanul arab yana juzu na 8 shafin 188 kullu qaumin amruhum wahidun duk jama'a da ya zama al'amarin su guda daya ne yatba'u ba'dhum ra'ay ba'dhin idan ya zama wannan sashi yana bin ra'ayin wancan sashi to ana kiran su shi'a fa hum shi'a mutanen da ya zama al'amarin su guda ne wannan yana bin ra'ayin wancan shi ake cewa shi'a saboda haka yasa Allah yace daga cikin shi'ar annabi Nuhu akwai annabi Ibrahim wato wannan ayar ma tana nuna maka cewa annabawa gaba ɗaya addinin su ɗaya ne domin bayan annabi Nuhu alaihi salam idan aka ce annabi Ibrahim yana bin addinin annabi Nuhu yana bin tsarin addinin annabi Nuhu so dama annabi Ibrahim kuma shine uban annabawa gaba ɗaya ya gwada cewar gaba ɗaya annabawa addinin su ɗaya ne shi yasa Allah ya ce wa min shi'atihi to Allah zai ba mu labarin annabi Ibrahim alaihi salam me yace izja'a rabbahu a lokacin da annabi Ibrahim ya je ma Allah mahaliccinsa bi qalbin salim da zuciya kubutacciya Annabi Ibrahim ya je ma Allah da zuciya kubutacciya zaka dauka ko ya mutu ne a'a Allah yana cewa Annabi Ibrahim ya ba ma Allah zuciyarsa daga nan duniya har lahira wannan yana daga cikin bayanin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya wanda yazo a Miftahu Daris Sa'ada kuma yana littafin aljawabul kafi yana mujallal na farko shafi na 118 yana cewa wala tazunna anna qawluhu ta'ala wannan misali ba ma annabi ibrahim kadai ba in ka dawo ga mu musulmai da kafirai Allah ya yi magana kan mu a suratul infitar ayat 13 yace innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim mutanen kirki suna cikin ni'ima mutanen banza suna cikin azaba shine ibn qayyim da ya ce to da aka faɗa wannan karka dauka wai a lahira ne a karka dauka yaqtasu bi yawmil ma'ad faqat idan aka ce mutanen kirki suna cikin ni'ima daga duniya ne mutanen banza suna cikin azaba daga duniya ba sai an je lahira ba yace bal haula fi na'imin fi dawrihim as-salasa tunda Allah ya faɗa haka saboda haka mutumin kirki a duniya zai zama yana cikin ni'ima a kwanciyar kabari zai zama yana cikin ni'ima a tsayuwar hisabi zai zama yana cikin ni'ima waɗannan su ne gidaje guda uku waɗanda suke gabanmu fi dawrihim as-salasa yanda Allah ya faɗa kar ka dauka wai sai an tashi a lahira ne ake cewa ni'ima a wa haula fi jahimin su kuma kafirai fa suna cikin azaba fi dawrihim as-salasa zaman duniya a cikin azaba ne kwanciyar kabari a cikin azaba ne idan an tashi a filin hisabi su tarar da azaba zaka ga kafiri ya samu dukiya ko mukami kana ganin kamar yana cikin kwanciyar hankali ina Allah ya faɗi magana kuma magana sa ba ta tashi innal fujjara lafi jahim ba ma kafirai ba Allah ya ce duk wani fajiri a cikin bala'i yake duk wani fajiri duk wanda zai bar Allah to wallahi rayuwarsa ba ta mai daɗi wannan alƙawarin Allah ne kuma alƙur'ani baya ƙarya alƙur'ani ba zai yi ƙarya ba saboda kai ibnu al-qayyim jawziya yace wa ayyul lazzatin wa na'imin fid dunya atyabu min birril qalbi babu mutumin da zai samu daɗi a rayuwarsa ta duniya kamar mutumin da zuciyarsa ta zama na ƙwarai idan zuciyarka ta zama ta ƙwarai salamatus sadri kirjinka ya kubuta saboda ka babu kunci wa ma'rifatur rabbi ta'ala ka samu sanin waye Allah mahaliccinka wa mahabbatihi da son Allah wal amal fi muwafaqatihi babu abin da ke gabanka face kokarin ka dace da yardan Allah sai ibnu qayyim jawziya yayi tambaya yace wa hal aishun fil haqiqa illa aishul qalbi salim ai babu dadin rayuwa sai ga wanda zuciyarsa ta kubuta idan zuciyarka ta kubuta to ka samu dadin rayuwa shine sai ce to in ka dubi alqur'ani asma Allahu ta'ala ala khalilihi alayhi salam ai Allah yayi yabo ga annabi ibrahim a suratul safat yace wa inna min shi'atihi la ibrahim iz jaa rabbahu biqalbin salim sai ka dauka wai a lahira ne a ba lahira bane a nan duniya ne ai idan ka koma suratul shu'ara ayat 84 da yake magana akan lahira dan sai Allah yace yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim ranar da dukiya da ƴaƴa ba su amfani sai wanda ya je ma Allah yana da kubutacciyar zuciya to kaga kenan kubutar zuciya babban al'amari ne mai girma to sai ibnu qayyim jawziya yace menene kubutacciyar wace ce kubutacciyar zuciya me ake nufi da kubutacciyar zuciya tunda Allah ya ba mu labarin annabi Ibrahim ya je ma Allah da kubutacciyar zuciya me ake nufi sai ibnu qayyim jawziya yace huwa allazi salima min ash-shirki na daya zuciyar gaba dayan ta babu shirka wal hikdi na biyu babu kyashi sannan wal gilli babu tunanin mugunta baka tunanin ka kullu mugunta ga kowa baka kyashi wal hasad baka yin hasadar kowa a zuciyarka والشح سنن باب مكو والكبر باب جرمن كي وحب الدنيا باب سن دنيا والرئاسه باب ما سن شغبانشي دومي idan ma kana son ka zama shugaba zuciyarka ba tai tsira ba ta tsira ba ba ku fitacciya bace wadannan abubuwa idan ya zama gaba daya babu su a zuciyarka فسلم من كل آفة تبعده من الله saboda haka yasa ka ku kuta da abubuwa guda uku na daya duk abinda zai nisantar da kai daga Allah ka rabu da shi domin in kana son shugabanci shugabanci yana raba mutum da Allah ba laifi bane babu shakka akwai manzannin Allah wadanda sun yi shugabanci shi kansa manzon Allah ya yi shugabanci amma kar ka ringa burin sa yana da hadari saboda yana raba mutum da Allah na daya kenan na biyu salima min kulli shubha ya zama zuciyarka babu shubha to aridu khabarahu babu wata shubha da za ta yi karo da umarnin Allah idan Allah ya ce ayi kaza zuciyarka ba ta da wani abin da zai hana ka biyayya ga umarnin Allah sannan wa min kulli shahawa zuciyarka babu sha'awa a ciki to aridu amrahu wanda zai yi karo da umarnin Allah kaga babu san duniya da yake raba nisantar da mutum daga Allah babu shubha a zuciyar ita take karo da umarnin da Allah ya ko koyi labari da Allah ya bayar sannan babu sha'awa sha'awa na tara dukiya sha'awa na mace sha'awa na shaye-shaye waɗannan duka babu a zuciya to idan aka samu zuciyar babu waɗannan salima min kulli iradatin turahimu muradahu to zahimu muradahu saboda ka duk wani cikas wanda ke zama matsala a tsakanin dan adam da Allah wannan cikasin babu shi an riga an kauda shi wa salima min kulli qati'in yaqta'uhu anillah ka kubuta daga duk abin da ke iya raba bawa da Allah sai ibn al-qayyim da yace fa hadhal qalbu salim to ai kaga kubutaccen zuciya ai kaga daga yanzu ka san me ake nufi da annabi ibrahim ya je ma Allah da kubutacciyar zuciya me ya kubutacciyar zuciya yace to in kana son ka san ma'anar ta shine wannan bayani don haka yasa anan duniya ibn al-qayyim al-jawziyya yace fi jannatin mu'ajjalatin fi dunya rayuwar da zaka yi anan duniya rayuwa ce ta aljanna da aka gaggauta maka kafin ma aje lahira wa fi jannatin fil barzakh idan ka mutu dan tazarar da ke tsakanin duniya da lahira shi ake kira albarzakh nan ma rayuwa ce ta yan aljanna da zaka yi wa fi jannatin yawmal ma'adi sannan kuma a ranar da aka koma ga Allah ka shiga gidan aljanna don haka ibn al-qayyim da ya ce idan ka samu kubutacciyar zuciya to daga duniya ma a cikin aljanna kake kafin aje lahira to Allah ya gaya mana wanda ya samu wannan kubutacciyar zuciya shine annabi ibrahim alaihi salam wannan magana ta ibn al-qayyim al-jawziyya yayi ta litafai daban-daban kamar yadda muka ce yayi ta litafin al-jawab al-kafi yana shafi na 77 ya bada misali da innal fujara lafi jahim yace maqsurun ala na'im al-akhira wa jahimha faqat bal fi dawrihim salasa kazali duk inda aka ce maka kafiri yana cikin azaba to karka dauka azabar ta lahira ne kawai daga nan duniya kafiri yana cikin azaba kuma kana iya maganewa dan zaka ga rayuwarsa a cikin kunci take a cikin damuwa yake babu inda ake samun mutane na kashe kawunan su sai wajen kafirai saboda tsaban bala'i damuwar ta kai damuwa saboda ka sai ne igiya ya rake kai dan bai san da Allah ba to kuncin Allah ya saka musu ne a duniya da kuma kwanciyar kabari da lahira fa ha'ula'i fi na'imin wa ha'ula'i fi jahimi wadannan suna cikin ni'ima wadancan suna cikin azaba to shine sai ibn al-qayyim da ya ce kuma abinda Allah ya gaya mana a suratul shu'ara al-qalbu as-salim alladhi yanju min adabi Allah wannan kubutacciyar zuciya ita ce take tsira daga azabar Allah a ranar tashin kiyama wannan yasa Allah yake cewa yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim ashe duk wanda ya tafi ma Allah da kubutacciyar zuciya wannan mutumin ya kubuta daga azabar Allah Allah ka samu dace da wannan sifa yace alladhi qad salima li rabbihi wa salima li amrihi abinda yasa aka kira zuciyar annabi Ibrahim kubutacciya saboda zuciyar ta miƙa kanta ga Allah wa salima li amrihi annabi Ibrahim ya sadaukar da kansa ma Allah wa lam tubqi fihi munaza'a li amrihi a zuciyar annabi Ibrahim babu tangarda babu cikas game da umarnin Allah zuciyar annabi Ibrahim ta Allah ce kawai wannan yasa kaje an ce ta kuuta lam yabqa fihi munaza'a li amrihi wala mu'arada khabar saboda haka idan Allah ya bada labari zuciyar annabi Ibrahim ba ta kawo cikas ga wannan abin fa huwa salimun mimma siwa Allah wa amrihi la yuridu illa Allah annabi Ibrahim baya nufin komai a duniya sai kawai yardan Allah wala yaf'alu illa ma amarahu Allah annabi Ibrahim bai aikata komai sai wanda Allah ya masa umarni fallahu wahdahu gayato meye manfar annabi Ibrahim Allah meye makurar annabi Ibrahim Allah wa amruhu wa shar'uhu wasilatuhu wa tariqatuhu saboda haka hanyar annabi Ibrahim ita ce umarnin Allah da shari'ar Allah la ta'taribuhu shubha tahulu bainahu wa bain tasdiqi khabarihi babu wata shubha da ke shiga zuciyar annabi Ibrahim shubhar da take iya hana shi yabi umarnin Allah wala shahwa tahulu bainahu wa bain mutaba'ati ridha babu wata sha'awa a ran annabi Ibrahim da take iya hana shi bin umarnin Allah wa mata ka nafsi ne sai ibnu qayyim da ya ce to yanzu kaga siffan zuciyar annabi Ibrahim to sai ya ce mata kana alqalbu kazalika idan zuciya ta dauki wannan siffa fa huwa salimu min ash-shirk wannan zuciyar ba za a samu shirka a cikin ta ba wa salimu min al-bid'a wannan zuciyar ba za a samu bid'a a cikin ta ba wa salimu min al-ghayb wannan zuciyar ba za a samu kullakullan mugunta a cikin ta ba wa salimu min al-batil duk wani abu na ƙarya ba za a same shi a wannan zuciyar ba wa kullul aqwali allati qilat fi tafsiriha sai ibn al-qayyim ya ce inda zaka tattara fassarar malaman sunna karkab da suka fassara wannan aya yace fa zalika yatadammanuha to wannan fassarar shi na dunkula maka anan kaga kenan duk malaman sunna abinda suka tabbatar game da fassarar kubutacciyar zuciya da Allah ya danganta ga annabi Ibrahim kenan kaga ya gwada cewar idan kana son kai ma ka zama kubutacciyar zuciya to sai ka bi wannan tsari idan ka bi wannan tsari to babu shakka a ranar tashin kiyama kana cikin waɗanda sun samu kamala al-kamalu an yakuna al-qalbu arifan bi tafasili sharri saliman min iradatihi ya zama kana da sani ba jahilci bane kana da sanin alkhairi da sharri sannan zuciyarka ta tsira daga sharri da ma kullu sharrin gaba dayansa to shine Allah ya ce a ranar tashin kiyama idan akwai masu tsira kana cikin su Allah ka samu na ciki fa hadha huwa salimun min al-afati allati ta'tari al-qulub al-marida kubutacciyar zuciya ita ce ta kubuta daga duk abin da ke zama cuta ga zuciyar dan adam don haka dama kamar yadda ya kasa su kashi uku ne ash-shubha allati tujibu ittiba' adh-dhanni shubha yana halaka dan adam shubha tana rikitar da zuciya kuma da shubha shedan yake batar da mutane saboda haka yasa kai kokari kaga cewar a zuciyarka babu rikita babu wani abin da kake shakka game da al'amarin Allah ko na manzon Allah na biyu abinda ke halaka dan adam zuciyar mutum shine sha'awa allati tujibu ittiba' ma tahawa al-anfus in sha'awa ta aure mutum tuba ma tana gagararsa saboda haka zaka samu wani zina ce ta aure shi ya kasa bari wani shaye-shayen giya wani shan kwaya duk wanda sha'awa ce sha'awa na me sha'awan rai ba daga shedan bari ranka ne ka kallafa ma sai ranka ya karba kuma yanzu dagewa zaka yi karba wannan ran naka da shi saboda haka ba magana shedan anan wannan shi ake cewa ma tahwal anfusu sha'awa idan kaga mutum yana son zina sha'awa ce kaga mutum yana sha'awan sata wannan sha'awa ce idan kaga mutum yana son shaye-shaye sha'awa ce to sha'awa tana daga cikin abu na uku wanda ke halaka dan adam Allah ka tsare mu shine sai yace fa wajaba ittiba'u ma tahwal anfus kabar shubha kabar ka nisanci abinda duk zai iya raba ka da Allah zai nisantar da kai da Allah shine ka nisanci abinda ya shafi sha'awa fal qalbu salim alladhi salima min hadha wa hadha saboda haka in kana son ka samu kubutacciyar zuciya to dole sai ka dubi yanda Allah madaukake bayanin bayinsa na kwarai a cikin Alkur'ani. Wato dalilin da yasa aka ce Annabi Ibrahim yana da kubutacciyar zuciya, akwai hadisin Annabi Muhammad, wannan hadisin mun karanta shi a tafsiri a baya akai-akai, wanda manzon Allah yake ba mu sahabbai labari yace lam yakzib ibrahimun nabiyyu alayhi salamu qatu, Annabi Ibrahim amincin Allah ya tabbata gare shi bai taba yin ƙarya ba, sam illa thalatha kadhabatin, sai manzon Allah yace amma yayi ƙarerake guda uku. Annabi ya kira abinda Annabi Ibrahim yayi da sunan ƙarya guda uku, waɗannan ƙarya da ke guda uku sai Annabi ya ce sun taini fi zatin ba, biyu daga ciki ba su ma shafe shi ba, sun shafi Allah ne kuro. Manzon Allah ya ce wannan ƙarya da ke guda biyu suna gefen zatin Allah, ya yi ne saboda Allah kuro, amma guda ɗaya ya yi makansa ne. To sai Annabi ya karanta wannan aya a suratu Saffat, sai karanta aya ta gaba yace iz qala ibli abihi iz qala li abihi, a lokacin da Annabi Ibrahim ya ce wa babansa ko ba shi kadai ba wa qaumihi da jama'arsa ma za ta abuduna, me kuke bauta, wace amsa yace musu Annabi Ibrahim ya ce a ifkan ali hatta yanzu abin bautan ƙarya, ifk abinda kuka kirkiro na ƙarya, dunallahi wanda ba Allah ba turiduna kuke so ku bauta mishi, yanzu kana son ka bauta ma abin bautan ƙarya, ka san kuma ƙarya ne, shine sai ya ce fama zannukum bi rabbil alamin, me zatanku ga mai iko da talikai duniya gaba ɗayanta, kai kaga idan mutum yana da hankali ka duba girman sama, girman ƙasa, girman rana, taurari, duniyar gaba ɗaya babu ɗan adam da ya taɓa ganin ƙarshenta, ka duba girman duniyar nan, ka yi watsi da bautar wanda ya yi ta, ka ƙirƙiro wani abu ka koma kana bauta, shi yasa Annabi Ibrahim ya ce me zatonku game da Allah da ya halicci duniya gaba ɗayanta. Wannan yana nuna cewar annabawa suna amfani da hankali ta wajen wa'azi, wato za a ja hankalinka a baka misalin da za ka iya ganewa, saboda ka shi wa'azi da hikima ne, ba wai ilimi ba ne, hikima ne da misali, sai ka shirya da wani ba tare da ka ja aya ko hadisi ba. Shi Annabi Ibrahim ba aya ya ja musu ba, ba hadisi ya ja musu ba, kaga da hikima yake jan hankalinsu, da hankali tunda kana da hankali a matsayinka na dan adam, to kai tunani mana ka duba girman duniyan nan da ka tashi ka tarar da ita, kuma kai ka sani akwai wanda ya duniya, amma ka bar bautansa, ka kirkiro abu da hannunka kana bautan shi, kaga an baka misalin da in dai kana da hankali zaka gani. To duk da haka Annabi Ibrahim dai bai bar hikimar ba, sai yayi me فنظر نظرة في النجوم, سأل النبي إبراهيم يدوبا يدن كاللوغة توراري, فقال سأل النبي إبراهيم إني سكيم بأن لا فيها كون شيني كاريا, النبي إبراهيم يتشي باشي دلا فيها كما لا فيها سكالو, أما ذي باسو مثاليني سبو دي دو كهان كالنسو انكدو بياني ابن قتيبة الدينوري الليتافي تأويل بفتالة في الحديث yana shafi na 81 yace abinda ko da yake anan yace inni saqim, amma yana nufin sa asqam, wato zan samu rashin lafiya. To wannan kalma ta zan samu rashin lafiya ai gaskiya ne, akwai wanda zai rayuwarsa ne bai yi rashin lafiya ba, saboda haka sai Ibn Qutaybah yace ai kaga ba ƙarya bace, ba ƙarya bace, li anna man kutiba alaihi al-maut wal fana, duk wanda aka ce zai mutu nan gaba, duk abinda Allah ya ce kullu man alaiha fan, so man kutiba alaihi al-maut wal fana, an rubuta maka zaka mutu nan gaba, fala budda min an yasqum, babu makawa, dole sai kai ciwo. Saboda haka idan Annabi Ibrahim ya ce inni saqim, zan kamu da ciwo, to wannan ba laifi bane. Saboda kalmar inni saqim tana daukan ma'anar sa'asqamu, zan kamu da ciwo. Zahiri Annabi Ibrahim kalmar da ya faɗa ƙarya ce, saboda haka yasa manzon Allah da kansa, Annabi da kansa ya ce Annabi Ibrahim ya yi ƙareraki guda uku. Saboda haka in ka ce Annabi Ibrahim bai yi ƙarya ba, kaga kenan ka ƙareta manzon Allah. Annabi ne da kansa ya faɗa, ya ce Annabi Ibrahim bai taɓa ƙarya ba sai sau uku, guda biyu ƙarerakin, saboda ya kare addinin Allah guda ɗaya ya shafi rayuwarsa. Saboda haka da Annabi Ibrahim ya kalli taurari ya ce ina jin jikina ba alamar lafiya. Saboda mutanen Mesopotamiya, mutanen gabacin Iraq, wanda har yanzu akwai kufayinsu, jama'ar Annabi Ibrahim alaihi salam, waɗannan ya zama waɗanda Annabi Ibrahim ya fama da su kashi biyu ne. Akwai masu bautan taurari, sannan akwai masu bautan gumaka, ya yi fama da su duka. Ta ganin da Annabi Ibrahim ya daga idan sai ya kalli tauraro ya ce ban jin daɗi, wato yana nufin tauraro ya samu rashin lafiya. Fatawallahu anhu, fatawallahu anhu mudbirin. Saboda haka suka juya gare shi suna gudu, saboda suna tsoron taurari sun kama Annabi Ibrahim da azaba. Ba gashi Annabi Ibrahim da yake ce musu dan me kuke bautar abin bautan ƙarya kun bar Allah? Yana cikin faɗa sai ya daga ido sai ya ce kai, ya kalli tauraro sai ya ce ban jin daɗi. Sai mutanen suka ce yawwa, an yi maganin shi. Kaji yanzu nan ya zage su, a yanzu suka kama shi. Saboda haka dai ce ba na jin daɗi sai kowa ya ruga. Shi yasa Allah ya ce mudbiri, kowa ya ruga don kar fushin taurari ya shafe shi shi ma. To ai dabara ya yi dama, ba wani tauraron da ya samu Annabi Ibrahim da zazzaɓi, ba shi da wata damuwa. Dama yana son kowa ya tashi zai yi wani ɗanyen aiki. Me ya aikata? Faraga ila alihatin, sai Annabi Ibrahim ya garzaya ga gumakan. Ar-raubu garzayawa ne da sauri. Annabi Ibrahim ya tafi ga gumakansu, faƙala sai ce ala ta'kulun, ku da aka kawo muku abinci an tara, har yanzu ba ku ci ba? Ko ba za ku ci ba ne? Kuma in ka lura har yanzu mai batun gunki za ga ya ɗebo abinci ya kawo ma gunki, kuma shi da kansa zai zo ya ɗebo abincin, saboda ya san dai gunki ba zai ci ba. Wani ma mahaukaci sai ya ɗauki akuya sai ya kai shi daji ya ɗaure. Akuya ko rago, irin waɗannan awakan in ka gani ka kunce ka tafiya da su. Annabi Ibrahim ya ce yanzu ku ba za ku ci abinci ba, gashi an tara muku. Sai yake tambayansu, Annabi Ibrahim ya ce malakum la tantiquna, me yasa ma ba ku magana ne? Gashi ina tambayanku amma ba wanda ya bani amsa. Me ya faru gaba? Faraga alaihim, saboda haka sai Annabi Ibrahim ya gaggauta, wato zahaba ilaihim shine raga. Annabi Ibrahim da ya tafi ga waɗannan gumaka barban bil yamin, ya dinga dukansu da dama. Wannan shine gaskiya, idan aka ce an daki abu da dama kaga dukan ba na wasa bane. Kuma da ka gani malaman tafsiri suna cewa al yaminu yana nufin al quwwa, wato darban bil quwwa, wannan kaman canza ma'ana ne. Wannan shine bayanin Ibn Usaymin, kuma gaskiya ne. Annabi Ibrahim ya dinga dukan gumakan bil yamini, da hannun dama. Ai idan ka je an ce an daki abu da hannun dama ka san ya daku, saboda dama makoran ƙarfin ɗan adam kenan, inda ya ba hagu bane. Saboda haka Annabi Ibrahim ya dinga dukan su. To bayan haka sai Allah ya ce fa aqbalu ilayhi, sai ga mutanen gari sun tunkaro shi. Kaga an ji labari yaron nan fa yana ɗanyen aiki magumaka. Saboda haka mutane suka zaburo da suka zo, yazifuna suna sauri, yusri'un shine yazifun, lokacin da suka zo kafin ma su yi magana sai annabi Ibrahim ya fara ba su hujja me yace musu
ala ata'buduna ma tanhitun
yace musu ata'buduna ma tanhitun yanzu kuna bautan abin da ku kuka sassaka kai ka sassaka abu kuma sai kana bautan shi kai fa ka sassaka shi sai ka dawo kuma kace shine abin bautanka ai kai ne ma ya kamata ka zama abin bautan shi don da kai ka yi shi annabi Ibrahim ya ce ata'buduna ma tanhitun yanzu kuna bautan abin da ku kuka sassaka sai ya ce
wallahu khalaqakum wa ma ta'malun
wallahu khalaqakum da kun yi tunani za ku gane ai Allah shi ya halicce ku wa ma ta'maluna abin da kuke aikatawa ma Allah shi ya yi shi misali kai Allah ne ya yi ka sai ka dauki gatari ka tafi ka samu bishiya ka sayi bishiyar fa wa ya yi ta Allah ne saboda haka dan ka sassaka gunki daga jikin bishiya da kai da bishiyar da gatarin duk halittan Allah ne kaga annabi Ibrahim yana buga musu misali ne da hankali yaya za ku iya za a ce gaba ɗayan ku kun rafanu kun jahilci abin da ya shafi al'amarin Allah tabaraka wa ta'ala to shine sai annabi Ibrahim yake musu waɗannan tambayoyi dan me za ku bauta ma abin da ku kuka sassaka anan kaga shi annabi Ibrahim alaihi salam ya kure su sannan kuma annabi Ibrahim yana nuna musu cewa inda gumakan nan gaskiya ne da sun ba ku labari kafin ma in yi barnar da zan yi da za su gaya muku wani yaro fa yau zai zo ya sassare mu maza ku hana shi zuwa kaga gumakan ba su faɗa ba kaga annabi Ibrahim yana daɗa nuna musu wannan fashir me ne fa asbata lahum butulan ka asirun nujum fi hadha alqawl da a ce ana bautan taurari da a ce tauraro yana da tasiri ma duniya to babu shakka da tauraro zai rika ba mu labarin abin da zai faru da mu taurari ba su yi wannan zaka gani a tafsirin Jami'ul Bayan na Imam Tabari wannan sura din haka nan Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an na Imam Al-Qurtubi da tafsirin Ruhul Ma'ani na Imam Al-Adusi yana mujallad na 6 shafi na 64 wato annabi Ibrahim yayi wannan ne saboda ya nuna musu ai taurari ba su iya komi haka nan gumaka ba su iya komi da a ce tauraro zai iya wani abu babu shakka da tauraro ya sanar da su cewa ga abin da annabi Ibrahim zai yi amma bai gaya musu ba to me suka yi qalubnu lahu bunyana sai suka ce ya kamata a gina ma wannan yaro wani gini idan an yi ginin a hada wuta fa alquhu fil jahim a jefa shi a cikin wannan wutan wannan shine sakamakon da za a yi wa annabi Ibrahim kaga kenan ba wai hujja ce suke kafawa akan sun kure shi annabi Ibrahim ba a'a suna gwada mai karfi ne saboda haka duk mutumin da ya bar gaskiya zaka ga yafi amfani da karfi dan ya nuna mugunta akan hujja mara da shi yasa ake cewa mai abun fada baya fada idan kana da abin fada ba dambe saboda kana da hujja amma idan mutum ba shi da hujja to hujjar sa dama karfi ne me Allah yake a gaba fa aradu bihi kaidan sun yi nufin makirci sun yi nufin makirci ga annabi Ibrahim faja'alnahum al-asfalin sai muka sa su ne mafi kaskanci to Allah dai bai bayyana mana abin da ya musu ba Allah bai bayyana ba babu shakka Allah dai ya tabbatar da cewa ya sa ƙarshen mutanen garin ya zama kaskanci faja'alnahum al-asfalin kaga kenan tababbu ne Allah ya halaka su imma da azaba a duniya koko dai makomarsu ba za ta yi kyau ba a lahira to wannan zaka ga bayanan da Ibn Qayyim Jauziyya yayi na ilimi da aka samu karkashin labarin annabi Ibrahim alaihi salam a littafin sa Miftahu Daris Sa'ada a mujallad nabi shafi na 36 haka da Ibn Hajar irin sharhin da yayi ma waɗannan ayoyi yana mujallad na 6 shafi na 391 littafin sa Fathul Bari wato in ka dubi suratul anbiya Suratul Anbiya aya ta 62 zuwa 63 Allah ya kawo labarin nan mun karanta shi a baya da suka zo suka tambaya Nabi Ibrahim a anta fa'alta haza bi alihatina ya Ibrahim yanzu kai ne ka aikata wannan da abubuwan bautan mu ya kai Ibrahim kai kai musu wannan kala sai Nabi Ibrahim yace a ba ni bane bal fa'alahu kabiruhum haza dama abin da Nabi Ibrahim yayi kenan da ya kakkarya guma kan sai ya bar babban gunki sai rata ya marga tare a wuya saboda haka da suka kira shi dakin guma ka to ga guma kan mu dai an sassare su ko kai ne kai sai sha ba ni bane ga wanda yayi kuma ga tare na wuyan shi Allah ka sa mu iya koyi da Nabi Ibrahim wato misali yake ba su da hankali bal fa'alahu kabiruhum haza sannan kuma ma kuna tambaya ta ni ne dan yan aiki fas'aluhum su za ku tambaya ai tunda su aka zalunta in kano yan tukuna suna magana ai za su gaya muku wanda ya musu wannan da adin ko kaga da duk gaba ɗaya abin ya fi so a fili in mutum yana da hankali ya gane wannan hadisin yana sahih Bukhari babu ittikhadhi sarari man a'taqa jariyatahu thumma tazawwajaha hadisin 4796 da kitab hadis al-anbiya al-imam bukhari ya kawo shi anan yana babu qauli Allah ta'ala inda suratul nisa'i Allah yake cewa wattakaza Allahu ibrahima khalila duk inda al-imam bukhari yake fassara wannan aya sai kawo labarin annabi ibrahim shine hadisin 2217 yana sahihu muslim shi al-imam muslim ya kawo shi a babu guda shine min fada'il ibrahim al-khalil ya ware babi saboda bayani akan falalar annabi ibrahim alaihi salam hadisin yana litafai da yawa yana sunan abi daud babin kan rajul ya qulu limra'atihi ya ukhti yana sunan tirmizi babun min suratul anbiya inda imam tirmizi shi ma yake sashin da ya ware na tafsiri sai kawo labarin annabi ibrahim alaihi salam yana al musnad to waɗannan ƙarerake guda biyu kenan wanda annabi Muhammad da kansa ya faɗa wane ne ƙaryar da annabi Ibrahim ya yi ta fari da ya ce inni saqim ya ce ni ban da lafiya kuma lafiyar sakalau na biyu da mutanen garin suka zo a anta fa'alta haza bi alihatina ya Ibrahim yanzu kai kai wannan sai ya ce bal wanda ya yi fa'alahu kabiruhum haza babbansu ɗinnan ne kaga ya ƙarya ce shi ya aikata ba wancan gunki ba ne ya sassa da sauran to waɗannan su ne ƙarerake biyu in ka dubi waɗannan ƙarerake guda biyu me yasa annabi ya yi sai manzon Allah ya ce ai gaba ɗayansu annabi Ibrahim ya yi ƙarerakin nan ne saboda zatin Allah saboda me ya nuna wa mutane addinin gaskiya addinin Allah wanda shi ya dace a bauta ma ba gumata ba ba taurari ba a shi kaga yayi ƙarya ne saboda ya shiryar da mutane to sai manzon Allah ya ce wa wahidatun fi sha'ani sara amma ƙarya guda annabi Ibrahim ya yi ta ne saboda matarsa saratu matarsa saratu to ko nan din ma karka dauka wai wannan ƙaryar haramun ce ga annabi Ibrahim halal ne yanda malaman hadisi suka tabbatar wannan zaka gani a ikmalul mu'lim li fawaid muslim a juz'i na farko shafin 575 hadhihi salatu kulluha fi haqqi ghairihi wa laysat bi dhunubi in ka dubi sharhin sahih muslim ikmalul mu'lim malamin yace wadannan ƙarerake guda uku ai gaba ɗaya ba su shafe shi ba sun shafi wani ne sun shafi Allah sun shafi matarsa saboda ka dubba zunubi akai babu wani zunubi abin da ya faru da annabi Ibrahim wanda an sha jin labarin kadima arba jabbari ya taho kasar Masar wannan kasa tana karkashin mulkin wani azzalimi duk sa'in da ka ji an ce abdu jabbarin ana nufin mutumin banza wanda baya mulki da adalci sai da abin da ransa ya bashi tunaninsa ya bashi wa ma'ahu saratu to dama annabi Ibrahim ya riga ya bar kasan shi bai tsaya ko ina ba Allah ya kullo da shi a Misra yana tare da matar shi manzon Allah ya ce wa kanat ahsanan nasi manzon Allah yace a duk duniya ba matar da ta kai ta Annabi Ibrahim kyau, ba matar da ta kai ta Annabi Ibrahim kyau. To shi wannan sarkin kuma abinda yasa Annabi ya kira shi Jabbar, innahu la yaghlibu al-akha ala ukhtihi, idan ka shigo kasar shi kana tare da yar uwarka ko yarka ko kanwarka, to komai kyanta ba zai kwace maka ba. Wala yaglimuhu fiha, ba zai cuce ka game da wannan yar uwa taka ba. Wa kana yaglibu zawja ala zawjatiha, ma in ka shigo kasar shi kana da wata mata kyakkyawa, to sai ya kwace ka ji shi kuma tsarin sa yanda shedan ya dora shi. Amma idan yar uwarka ce, to zaka yi zaman da zaka yi a kasar shi ka fita, ba abin da zai same ka. Yarka ko kanwarka ko innarka ko babarka gogonka haka, to ba zai taba ka ba. Annabi Ibrahim ya sani, saboda haka yasa manzon Allah ya ce fa qala laha, sai Annabi Ibrahim ya ce wa matarsa Saratu, inna hazal jabbar, wannan kangararren mai mulkin, in ya alam annaki imraati yaglibuni alayki, in ya san ke mata ta ce, matukar ya san ke mata ta ce zai yi kokari sai ya fi karfi na ya kwace, saboda ka labari zai isa gare shi na tabbata, saboda ka san akwai yan laiken asiri. Fa in sa'alaki, da zaran labari ya isa ga sarki har ya nemi ki je, in ya tambaye ki tsakaninki da ni, fa akhbirihi annaki ukhti, sai ki bashi labari ke yar uwata ce. Annabi Ibrahim kaga anan ƙarya yayi, matarsa ce ai ko, to amma sai ya kare kansa sai ya ce fa innaki ukhti fil islam, ai ke yar uwata ce a addinin musulunci. Fa inni la a'lamu fil ardi musliman ghairi wa ghairiki, saboda in ma ana maganar dan uwa, to a duk duniya ban san musulmi ba daga ni sai ke, haka ya faɗa. To yana tsammani kamar da malaman hadisi suke cewa yana faɗa mata ne a ƙasar Masar, saboda ai akwai dan uwansa Lut alaihi salam, wanda dama tare suka yi hijira, su kaga Lut musulmi ne. Amma yana nufin a wannan ƙasa babu wani, ƙasar Masar ban san wani musulmi ba daga ni sai ke. Kuma kaga sai ya dace da abinda Allah ya faɗa a suratul Hujurat aya ta 10, innamal mu'minuna ikhwa, ai mu'minai ƴan uwan juna ne. To saboda haka wannan abinda Annabi Ibrahim ya faɗa, malamai suke ajiye shi a babul ma'arif, babul ma'arif, li'anna zahiran lafzi yuhimu shay'an, zahiri abinda Annabi Ibrahim ya faɗa yana bada fahimtar wani abu, a baɗini kuma ma'anarsa daban ce. Yana da kyau mu sani, yana da kyau mu sani, ko da shike Annabi ya kira abinda Annabi Ibrahim ya aikata da sunan ƙarya, anna al-anbiya munazzahuna 'anil kadhibil haqiqi, ba ƙarya ta haƙiƙa bace, saboda duk annabawan Allah ba a danganta ƙaryar haƙiƙa gare su. Waɗannan ƙaryayyaki na Annabi Ibrahim gaba ɗayan su ƙaryan halal ne, saboda ka duk littafin da zaka duba zaka ga an ce irin wannan ƙarya halal ne. Babu laifi dan mutum yayi ƙarya saboda ya tseratar da wani. Shi yasa na bada misali da sharhin da Ibn Hajar yayi ma wannan hadisi a Fathul Bari mujallal na 6 shafin 391. Don haka duk abinda aka ji Annabi Ibrahim ya faɗa ya yi shi ne saboda me? Saboda maslaha, baya cikin ƙarerikin da aka hana. Saboda aka yi sa malamai suke halatta jawazul ma'arif wal hiyal fi takhallus min adh-dhulma, an halatta maka ka shirya dabara ta inda za ka kwaci haƙƙinka daga hannun azzalimi. Ko da ƙarya za ka yi, ko da rantsuwa ce, kana iya rantsuwa don ka kwaci haƙƙinka daga hannun wani. To irin abin da ya faru ga Annabi Ibrahim alaihi salam kenan. Shine sai manzon Allah ya ce falamma dakala arbahu, lokacin da Annabi Ibrahim ya shigo ƙasar Masar, ra'aha ba'du ahli al-jabbari, saboda haka sai aka samu yallaƙen asiri, suka maza suka tafi ga Annabi Ibrahim, suka tafi ga sarkin garin. Ba'du ahli al-jabbari atahu fa qala lahu, aka samu wanda ya tafi ga sarki ya ce mar laqad qadima arbaka imra'atun, na ga wata mace ta shigo ƙasarka, la yanbaghi laha an takuna illa laka, wannan matar ba ta dace da kowa ba sai kai. فارسل إليها سركي يتي ماذا جاء كاوتا فأتي بها دوغري سكا زو دا إتا فقام إبراهيم تو تندا أكا زو أكا تفي دا إتا النبي إبراهيم ينا كلو أنكو أتا ما تنشي سو دا كيسا الظالمي با أبين دا بدأي أي كتابا أزوغ النبي إبراهيم أكواتي مرماتا أتفي فأي أسان أمبكار فنسا مي النبي إبراهيم زي sai annabi ibrahim yayi abin da shi kuma yayi yi manzon allah yace tunda suka kwace matan fa qama ibrahim alaihi salam ila salati annabi ibrahim ya dai ruwa ya alwala kawai kama nafila in kana jin kai mai karfi ne akwai wanda ya fi ka wanda shine shi musulmi ba shi da gatan da yafi allah falamma dakhalat alai saboda ka ta shigo wajen sarki lam yakamalak an basata yadahu gashi da ma sarkin yana da sharadi sai yayi tambaya a ake yaya tsakaninki da wancan dan uwanki ne amma ita saratu saboda tsabar kanta ai tana shigowa sarki sai yayin kura kawai zai rungume ta yayin kura ya miƙa hannunsa fa qama yace lam yatamalak an basata yadahu ilaiha yana miƙa hannunsa fa qubidat yaduhu qabdatan shadida sai hannun nasa ya sandare ya miƙa hannun sai hannun ya sandare sandare kuma mai tsanani da a ce ya sandare baya aiki kawai da sauki yana ta bushewa hannun yana ta sandarewa yana kankamewa saboda ka sarkin yana shiga cikin azaba yana jin jikinsa na zafi fa qala laha sai ya ce mata idda illa udi illaha an yutlika yadi wala adurruki ashe ya san akwai Allah ya san akwai Allah shi yasa yake ki roki Allah ya sake min hannu bazan cutar da ke ba masu sharhin hadisin sun ce lalle sarki ya gane akwai Allah wannan yake nuna cewa duk duniya babu wanda bai san akwai Allah ba sun sani wa bi anna lillahi min ibadihi man idza da'ahu ajaba kuma duk inda kafiri yake kafiri ya sani Allah yana da bayinsa waɗanda in ya roke su suna amsawa saboda haka zaka ga jifa jifa kafirai sukan zo wajen malamai musulmai ce da Allah ya mana addu'a ashe kaga abin rashin kunya ne su riga sun san Allah shine gaskiya don haka a lokacin da sarki yayi kokari ya taba ta hannunsa ya sandare hannunsa ya sandare saboda haka ya roke ta fa fa'alat manzon Allah yace sai ta roki Allah sai tace Allah ka saki hannun shi fa'ada sai hannu ya saki amma kuma shedani ka san kafiri bai daddara sai ya sake komawa shi fa sai ya taba ta fa qubidat ashadda min alqabdatil ula saboda haka sai Allah ya kama hannu kama wanda ya yafi tsanani akan kamun farko fa qala laha misla zalika ya sake roƙonta fa fa'alat nan ma dai ta sake roƙon Allah ya sake shi fa'ada ya sake yunkuri fa qubidat ashadda min alqabdatayn alulayayn manzon Allah ya ce to wannan karo na uku Allah ya kama shi kamu mai tsanani wanda ya fi kamu guda biyu na fari ya ce udu illaha an yutlika yadi yanzu a wannan karo ki roƙi Allah ya sake min hannu falakillaha na miki alƙawari na miki rantsuwa da Allah Allah abun ruki ba zan cutar da ke ba fa fa'alat saboda ka sai ta yi wa utlika yaduhu aka saki hannun shi wada allazi ja'a biha sai ya ce to a kira wanda ya kawo labarin ta saboda kai sa ba kowane informan ne yake kai labari ba da yazo sai ya ce kai innaka innama atitani bi shaytan baka zo min da mutum baka zo min da shaytan walam ta'tini bi insani baka zo min da dan adam ba shaytani ka kawo min kaga sun sani akwai aljannu tun zamanin da saboda haka anan ya nuna cewa abinda sarkin duk yake aikatawa da gangan ne sannan kuma zargin da yake ma wannan wanda ya kawo ta din shi ma zargin ganganci ne kaga halin miyagun shugabanni ya riga ya gane ita wannan yar adam ce baiwar Allah ce ba aljana ba ce ya sani amma saboda ya nuna wa mutanen gari babu wanda ya fi karfinsa domin akwai waɗanda ke ganin abin da ya faru a gurin akwai masu gani to idan bai nuna wa mutanen garin ita saratu aljana ce ba za su gane cewar ashe akwai mutumin da ya gagara sarki to shi yasa yake cewa ba ka zo min da mutum ba ka zo min da aljani dan burga fa akhrijha min ardi saboda ka maza ka fitar da ita daga kasar nan ba zai yi mu bar aljana a kasar mu ba abinda za ka yi ka ba ta baiwa saboda mu rabu lafiya saboda akwai hajara kikkiawar baiwa ce yace ka je ka ba mu ita saratu kyautar wannan baiwa kuma an ce ya hada mata ma da awakai garki fa aqbalat tamshi annabi ibrahim dai tunda aka dauke ta bai ban nafila ba sai ga ta dawo tana takawa da kafafunta wannan yana karantar da mu gaba ɗaya lakanin kidnapping saboda wanda duk aka dauke maka dan uwa waye gatanka Allah ne in ka rike Allah nan wallahi zai dawo saboda haka sai gashi tana zuwa tamshi annabi yace tana takawa da kafafunta falamma ra'aha ibrahim alaihi salam annabi ibrahim da ya hange ta in sarafa sai yayi sallama shine wannan ya nuna ashe in kana sallah kana iya daga ido ka kalli wace zuwa wannan sallah ka bata baci annabi ibrahim da ya daga ido ya gane ta ne sai yayi sallama kaga kenan tun tafiyar ta sallah yake saboda babu mai taimakon dan adam sai Allah faqala laha sai annabi ibrahim yace mahyam ina labari kala sai tace khairan kaga ta bada shi a dunkule tace alheri ina labari sai tace alheri kaga an takaita magana ba sai an bada zance mai tsawo ba amma duk da haka sai ta bashi summary na abin da ya auku kaffallahu yadal fajiri sai tace Allah ya rike hannun fajiri wa aqdama khadiman gashi ma ya mana kyautar baiwa mai hidima kaga a takaice kenan wannan shi ya nuna cewar babu laifi don an karbi kyautar kafiri kaga ha saratu ta karbi kyautar baiwa baiwan nan ita ce hajara waye aka ba mu baiwan baiwar saratu ne ba baiwar annabi ibrahim bane baiwar saratu ne don haka anan al-imam al-qurtubi yake cewa ba a cewar annabi ibrahim alaihi salam yayi ƙarya shi ma a sharhin da yayi ma sahihu muslim shine al-mufhim lima ashkala min talqis kitab muslim yana juz'i na 6 shafin 184 yace inna ma lam tu'adda alayhi kizba wa hiya adkhalu fil kazb min hadhihi as-salasi li'annahu hina qala dhalika fi hali tufuliyya wa laysat hali taklifin da annabi yake cewa annabi ibrahim yayi ƙarya in ka duba lokacin da annabi ibrahim yayi ƙaryan ai lokacin da yake magana da jama'arsa lokacin yana dan karami bai ma balaga ba wannan fahimtar al-imam al-qurtubi kenan idan yaro bai balaga ba ai kaga babu alƙalami akan shi ba a cewa ma yayi laifi wato wannan yasa ake ganin Allah yana iya baiwa ya ba mai karamin yaro basirar da bai ba ma dan shekara 70 ba kaga annabi ibrahim yaro dan karami ne bai ma balaga ba amma kaga inda Allah ya bashi basira da yake karantar da iyayensa saboda haka wasu Allah ya ba su shiriya tun suna yara wasu tun suna yara Allah ya ba su shiriya to haka nan al-Imam an-Nawawi shi ma a sharhin da ya sahihu muslim yana juz'i na 15 shafin 124 yace fa ma'anahu annal kazab yace annal kazibati al-mazkura inma hiya binisbati ila fahmi al-mukhatab kai da ake magana da kai kai ne zaka dauka annabi ibrahim yayi ƙarya wa amma fi nafsi al-amri amma haqiqanin al-amri fa laysat kaziban mazmuman ba ƙarya bace saboda ka wajibi ne musulmi ya san da wannan domin na daya ya gaya ma matarsa kafin ma ta tafi yace idan aka tambaye ki ke matata ce ko yar uwa ta ki ce yar uwa na ne Annabi Ibrahim da kansa ya bada amsa yace saboda kuwa ke yar uwa ta ce a Islam don a duk kasan nan babu musulmi daga ni sai ke to kaga kenan ba ƙarya a ciki to dan ka koma waɗancan ƙarerake guda biyu kamar yadda malamai suke cewa a lokacin ma da Annabi Ibrahim din yayi bai balaga ba saboda ka kaga kenan babu ma hakki a kansa to Allah madaukake ya ci gaba da bamu labari me ya faru
wa qala in
Allah ya ba mu takaitaccen labari dan ya musu ya ba mu bayanin abin da yasa aka ce Annabi Ibrahim ya je ma Allah da kubutacciyar zuciya sai aka ba mu wannan labari kaga kubutacciyar zuciya abin da ta samar ma Annabi Ibrahim Annabi Ibrahim ya sassara gumaka da ya sassara gumaka aka samu sabani a tsakaninsa da mutanen shi kuma har da baban shi karshen al'amari sai Annabi Ibrahim ya ce wa qala inni zahibun ila rabbi domin idan ya kai ga za a hada wuta a yi kokarin jefa Annabi Ibrahim kaga kenan baraka dai ta kai girma an samu baraka mai girman gaske ya gwada cewar mutanen garin nan ba su da kaunan Allah ba su son Allah ko da wasa ba su kaunar addinin musulunci to tunda har sun kama Annabi Ibrahim da nufin su hallaka shi Annabi Ibrahim sai ya gane tsammanin shari'a ga waɗannan bai kamace shi ba saboda haka sai Annabi Ibrahim ya ce inni zahibun ila rabbi ni zan tafi ga Allah mahalicci na sayahdin Allah zai shiryar da ni kaga kenan wannan ya gwada maka Annabi Ibrahim yana da kubutacciyar zuciya me yasa aka ce kubutacciyar zuciya faraqal asla lillah ya bar iyayensa ya bar kasar shi ya bar danginsa ya bar ƴan uwansa ya bar kowa saboda addinin Allah kaga kenan zuciyarsa ta kubuta ba a samu son iyaye ya hana shi bin Allah ba to sai mu ci gaba rabbi habli min salihin yace ya Allah ina roƙonka ka min kyauta ba dan na cancanta ba domin duk inda kaga an kawo kalmar habli kyauta ce da Allah ya baka ba don halinka ba shi yasa ake kiran Allah al-wahhab mai baka kyauta ba dan ka cancanta ba Allah ka min kyauta min salihina daga bayi na kwarai kaga ya rasa iyaye yace to Allah ka bani ƙasa na yayi kyau tunda sama na ya baci kaga kuwa duk wanda yayi ma Allah to Allah zai mishi to wannan shine dama abinda Allah yake karantar da mu a wannan sura yayi ma Allah Allah ba zai bashi ba me yace fa basharnahu sai muka masa albishir bi gulamin zaka haifi yaro halimun mai dauriya kaga mahaifinsa bashi da dauriya kafiri ne bai da nutsuwa bai da hange sun kai ga rabuwa da mutanen garin da iyayensa gaba daya sai ce to Allah ka min kyautan yara na kwarai da Allah ya tashi bashi yaro sai ya bashi yaro mai dauriya to nan ma Allah ba zai bashi ba zai mai jarabawa me yace falam falamma balaga ma'ahu sa'ya Allah mai jarba bayi Allah yake to lokacin da yaro ya kai bin babansa ka me yasa Allah ya faɗi wannan saboda lokacin ne uba ya fi son ɗa zaka ga akwai shekarar da yaro yake son ya ringa bin ka zaka je masallaci ya bi ka zaka je kasuwa ya bi ka zaka ga mutum yana tafiya da ɗansa to idan akwai lokacin da ka fi son ɗanka ba kamar wannan lokaci saboda ya fi shakuwa da kai kuma a lokacin kake gane baiwa da Allah ya mishi saboda kusantar da yake da kai daidai farkon lokacin da iyaye ke sabawa da yara kenan to shi Allah bai tashi jarabawa ga Annabi Ibrahim ba sai da aka kai wannan gaba an bashi da shine Annabi Isma'il alaihi salam ba a jaraba shi ba sai da yaron nan ya kai lokacin tafiya da babansa tara'a wa sara yadhhabu ma'a abi idan aka ce balaga ma'ahu sa'ya wato ya kai tafiya tare da baban ba wai gudu ba kalmar as-sa'yu tana zuwa da ma'anar tafiya ba lalle bane ya zaman ta gudu to a daidai lokacin lokacin da yaron ya shaku da baban sai Allah ya sa wa baban mafarki saboda haka gari na wayewa annabi Ibrahim kala sai ya ce ma yaron ya bunayya ya kai dana kaga akwai rarrashi cikin magana inni ara fil manami ni fa ina gani a mafarki na kaga ya gode ba so daya bane ina gani a mafarki na anni asbahuka ni ina yanka ka na gani a mafarki cewa na yanka ka to yaro fanzur ma za ta rasa sai ka duba me ka gani inji annabi ibrahim annabi ibrahim yace ka duba me ka gani ala sai yaron yace ya abati ya kai babana kamar yanda baban ya kira shi da kalma na tausasawa haka shi ma ya kira uban ya bunayya shi ma yace ya abati ya baba if'al ma tu'mar kayi abin da aka umurce ka kasan wannan gida zababbu ne wannan gida zababbu ne yaro karami wanda bai balaga ba ka kira yaro karami dan shekara 7 zuwa 8 kai ni fa nan farki zan yanka ka yaron yace baba bismillah to amma Allah yana nuna mana ba dabaran yaron bane ikon na Allah ne saboda haka yasa tun kafin zuwan mafarkin ai kaji abin da Allah yace fa basharnahu bi gulamin halim mun masa albishir zai haifi yaro mai dauriya saboda haka Allah ya riga ya shirye yaron kaga ba za ka dauka irin yaron mu na yanzu bane wancan yaron shiryayye ne Allah ya tanada shi shi yasa Allah ya ce bi gulamin halimin yaro mai dauriya saboda haka in ka dubi annabawan da Allah ya ba su baiwa tun suna yara zaka ga basirar su ta fi ta manya in ka dubi tarihin annabi Yusuf ka dubi tarihin annabi Zakariya annabi Yahaya da annabi Isa alaihi salam da annabi Musa wadanda Allah ya ba su hikima tun suna yara zaka ga cewar rayuwarsu ba iri ɗaya bace da sauran mutane to annabi Isma'il shi ma haka yake Allah ya masa kyautan dauriya saboda haka sai ya ce wa baban if'al ma tu'mar ka aikata abinda aka maka umarni wannan ya nuna cewar yaron ya gane wannan mafarkin na babansa wahayi ne kaga gidan annabawa kenan yaron ya gane yace if'al ma tu'mar kayi abinda aka maka umarni satajiduni insha Allah minas sabirin zaka same ni cikin masu hakuri insha Allah yanzu kaga a kaidar fiqhu sai ka fadi kalma sannan zaka kawo insha Allah zaka ce zaka same ni cikin masu hakuri ka fara fada to amma sai ka ce me insha Allah amma saboda me saboda karfin imanin annabi Isma'il sai ya gaggauta insha Allah kafin ma magana shi ka lura da abin da ya fada satajiduni insha Allah minas sabirin maimakon satajiduni minas sabirin insha Allah domin misali ta kance zan yi noma bana insha Allah amma ba wai insha Allah zan yi noma bana babu laifi amma dai wancan shine asali zan yi noma bana shine sai a ce insha Allah shine abinda Allah yake cewa wala taqulanna li shay'in fa'ilun zalika gadan ba za ka ce zan yi kaza gobe ba sai ka hada da insha Allah ashe za ka fara fadan maganar kafin almashi'a ta zo amma annabi Isma'il sai ya fara da insha Allah kafin ma kalmar hakuri ta zo saboda ya nuna maka babu wani abu da yake da shi banda taimakon Allah annabi Isma'il alaihi salatu wassalam babu shakka shine az-zabihu shi yasa ake kiran annabi Isma'il az-zabihu wanda aka yi kokarin yanka shi za ka gani majmu'u fatawa mujallal na hudu shafin 333 da zadul ma'ad a mujallal na farko shafin 72 domin akwai malaman da suke cewa ba annabi Isma'il bane annabi Ishaq ne saboda annabi Ibrahim ya samu yara Allah ya bashi haihuwa to akwai wadanda suke ganin waye aka ce ma annabi Ibrahim ya je ya yanka shi a mafarki akwai masu ganin annabi Isma'il ne akwai masu ganin annabi Ishaq ne kuma ba gaskiya bane in ka dubi waɗannan littafai da na karanta sunayensu musamman ma tafsirin Ibn Usaymin a tafsirus Samin na wannan ayar ya kawo dalilai daban-daban waɗanda suke nuna maka ba Annabi Isma'il bane, wanda aka ce Annabi Ibrahim ya yanka shi Annabi Isma'il ne shine ɗansa na fari, yana daga cikin dalilai da suke nuna Annabi Isma'il ne. Saboda idan aka ce Annabi Isma'il shine dan Annabi Ibrahim na farko, kaga a lokacin Annabi Ibrahim yana da tsananin son shi, bare ma bai haife shi ba sai da ya tsufa. Kafin Annabi Ibrahim ya samu Annabi Isma'il ya kusan shekara 100. To sannan shine Allah ya raba shi da shi, yasa Allah ya aiko Annabi Ibrahim ya dauki Hajara ita ce mahaifiyar Annabi Isma'il da ɗanta ya kai su Makka ya aje, ya ɗauko su daga ƙasar Filistin ya kawo su Makka ya aje, ba ɗan adam, babu dabbobi, babu shuka, ba tsiro. Duk wannan jarabawa ce Allah yake ma Annabi Ibrahim, kai ne ka haifi yaro ka kusan shekara 100 kafin ma ka samu yaron, kaga kana son yaron yana kusa da kai a kodayaushe. Sai Allah ya ce a ɗauki yaron nan ka kai shi daji da shi da uwarsa. Aka kawo shi kungurmin daji aka aje inda ɗan adam ba a taɓa ganin mutum ya bi gurin ba, mataccen ƙasa. Shi nake cewa inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in, ya Allah to gashi dai na saukar da iyalina a wani kwari wanda babu shuka, babu dabbobi, kaza kaza, ina roƙonka ka raye gurin nan. Annabi Ibrahim duk abin da Allah ya ce zai yi. Saboda haka kaga tunda ɗansa ne na fari an kawo shi maka an aje, to sai kuma Allah ya ce ma Annabi Ibrahim yana Filistin, wancan yaro da ka kai shi daji ka aje, sai aka nuna mar a mafarki ana yanka shi. Kaga Allah yana cewa ka je ka yanka yaron, shi ma jarabawa ce ga Annabi Ibrahim. Domin in ka duba talaba Ibrahim alayhi salatu wassalam min rabbihi an yurzaqahu awladan salihin, mun karanta a baya yace rabbi habli min as-salihin, ya Allah ka min kyautan yara na kwarai. Farzaqahu Allah Isma'ila wa Ishaqa, sai Allah ya mishi arziki ya samu yara annabawa. Isma'il shine babba, sai Annabi Ishaq. Wa lamma kabira ibnuhu Isma'il, lokacin da yaron ya fara girma kama yuhibbu sayyiduna Ibrahim, sai kamar yanda uban yake son ɗansa, sara yuwafiqu abahu wa yamshi ma'ahu. Saboda haka Allah ya ce ka je ka yanka shi. Annabi Ibrahim ya tashi ya zo Makka, ga yaro ya shaku da Annabi Ibrahim. Annabi Ibrahim ya yi mafarki kuma zai yanka yaron, annahu yasbahu ibnahu Isma'il, yana yanka ɗansa. Abinda hadisin manzon Allah ya tabbatar mana, ru'yal anbiya'i wahyun, mafarkin annabawa wahayi ne. Hadisin yana sahih Bukhari, yana sahih Bukhari babu tafrisi fil wudu'i, hadisin 138, yana kitabu ta'bir babu awwalu ma budi'a bihi rasulullah. Saboda haka yasa Annabi Ibrahim ya riga ya sani mafarkin nan gaskiya ne, yaron ma ya sani mafarkin gaskiya ne. Saboda haka yasa yaron yace ya abati fa an matu umar, ya kai baba kai abin da aka umurce ka. Me Allah yace a gaba, falamma aslama, lokacin da suka miƙa zukatansu ga Allah. Kaga shi yasa aka kira Annabi Ibrahim alaihi salam izja'a rabbuhu biqalbin salim, aslama, yaron ya ba da kai, baban ma ya ba da kai, baban ya yadda ya yi azama zai yanka ɗansa, ɗan kuma ya sallama yana da yaƙinin zai bar duniya domin Allah. Saboda haka kowannensu ya yarda da hukuncin Allah. Wa tallahu liljabin, ya kwantar da shi ga haɓansa. Idan aka ce aslama istaslama wa qada, kaga dukkansu sun bi umarnin Allah. Annabi Ibrahim sara'ahu ala wajhihi, ya kwantar da yaro a gefensa, liyazbahahu min qafahu, ana cewa abinda yasa aka ce ya kwantar da shi ta kumatunsa, saboda kada yaron ya ga wukan. Saboda haka uban yana so ya yanka shi ta bayan ƙeya, saboda kar ma ya ga fuskan ɗan tausayi ya kama shi. zaka ji an ce ya daura fuskan dan babu wannan ba gaskiya bane iyakar abinda Allah ya faɗa kenan kuma shi manzon Allah bai ƙara bayani akai ba a lokacin da Annabi Ibrahim ya kwantar da yawo ya daga wuka kaga magana ta kare me ya faru ونادينه سي muka kira shi an ya ibrahim sai Allah ya kira annabi ibrahim kaga na cewa a karka ci gaba jarabawa ce dama saboda ka Allah yana jaraba bawa da abin da yaso ko da kai baka so Allah zai jaraba ka idan akwai jarabawa dan Allah zai ma dan adam to wannan yana cikin mafi girma wannan yana cikin mafi girma akwai dai hadisi da aka samu riwayar Abu Tufail ta hanyar Abdullah ibn Abbas yana cewa qatallahu liljabin wa ala isma'il kabibun isma'il kamisun abyad lokacin da annabi Ibrahim ya kwantar da yaron sa annabi Isma'il shi yaron yana da farin tufafi riga ce fara doguwa wa kala sai ce ya abati baba innahu laysa li saubun tukaffinuni fihi ghayruhu ba ni da wani tufafin da zaka yi min likafani da shi in ban da wannan abinda ya kamata shine fakhla'ahu a cire wannan rigan hatta tukaffinani fihi idan aka yanka ni to sai ka yi min likafani da wannan tufafin nawa fa'alajahu li yuqli'ahu saboda haka sai yana taimaka ma yaron yanda za a cire rigan ana kokarin cire rigan shine sai aka ji kira fanudiya min khalfihi sai aka ji kira annabi Ibrahim sai ya ji kira ta bayansa ya Ibrahim kaga kenan bai ma dauki wukan ba amma babu shakka an kwantar da yaro har da ya kwantar da shi akan zai yanka sai yaron ya ce to ina ganin a cire rigana saboda yayi amfani da shi a yi likafani to dama bukatar da ana so a tabbatar annabi Ibrahim da ɗansa sun yarda da hukuncin Allah ko a'a tunda an samu wannan shikenan annabi Ibrahim sai ya ji an yi kira ta bayansa qad saddaqta ru'ya ka gaskanta mafarki da kai ka gaskanta mafarki da kai faltafata Ibrahim sai annabi Ibrahim ya juya yana juyawa fa idza huwa bikabashin abyad sai ga wani farin rago a gabansa akran a'yan wannan rago yana da kaho yana da idanu masu kyau Abdullah ibn Abbas yace laqad ra'aytuna natba'u zalika darba min al-kibashi saboda haka yasa duk sa'ilin da layya tazo to manyan raguna muke nema masu daraja irin waɗanda suke da suka yi darajar wanda Allah ya fanshi annabi Ibrahim da shi wannan bai zo da hadisi marfu'un ga manzon Allah ba amma ya samu hadisin Abdullah ibn Abbas kuma malaman hadisi sun rabu kashi biyu akwai waɗanda suke ingantawa in ka dubi takhrijul musnad yana mujallal na shafi na 247 akwai waɗanda suna inkarin wannan hadisin saboda haka babu tabbas game da irin dabban da Allah tabaraka wa ta'ala ya fanshi annabi Ibrahim annabi Isma'il da shi shine Allah madaukaki ya ce a gaba inna haza Allah yace lallai wannan lahuwal bala'ul mubin shine bala'i mabayyani idan akwai bala'in da Allah zai jaraba dan adam da shi to bai kai wannan bai wuce wannan ba inji Allah subhanahu wa ta'ala me yasa wa fadainahu bi zubhin azim Allah yace mun fanshe shi da wani abin yanka mai girma wato abin da Allah yake cewa anan in ka lura Allah ya ba mu jarabawa guda biyu ga annabi Ibrahim jarabawan farko ta iyayensa da ƴan uwansa a garin ya bar garin yanzu jarabawa ta biyu ta ƴaƴansa ko ba haka ba Allah ya masa jarabawa da ɗansa akan ya yanka ɗansa yayyun kudin zai yanka sai Allah ya ce to wannan shine bala'i mabayyani wannan shi yake nuna maka cewa son da yafi tsanani akan son iyaye. Saboda haka zaka samu mutum yafi damuwa idan ya rasa da akan damuwar da yake idan ya rasa iyaye. Saboda son da yafi shiga rai akan son iyaye. Iyaye su suke son ka, kai kuma na ƴaƴanka kake so ba sama ba. Wato da'iman sama yafi son ƙasa akan saman shi. Saboda haka yasa jarabawa da aka yi wa Annabi Ibrahim babu jarabawa mai tsanani kamar wanda aka masa ta gefen ɗansa. In ka dubi bayanin Ibn Qayyim Jauziyya a littafin Madarijus Salikin yana juz'i na uku shafi na 30 ya karanta wannan aya, inna haza lahuwal bala'ul mubin, lalle wannan shine bala'i mabayyani. Sai Ibn Qayyim Jauziyya yace ikhtibarul mahbubi li muhibbihi wa imtihanuhu iyyahu. Ba kai Annabi Ibrahim ka ce kana son Allah ba, to bari in gwada ka da iyayenka. Annabi Ibrahim sai ya nuna ya fi son Allah akan iyaye. To Allah ya ce to bari mu gwada ta gefen matan fa. Annabi Ibrahim ya fi son Allah akan ka, domin Allah ya ce ka ɗauki Hajara da ɗanta ka kai su Makka ka zaunar a daji babu kowa babu komi. Ya ɗauka ya kai su ya dawo, ko tunaninsu baya yi. Kaga kenan Annabi Ibrahim ya fi son Allah akan matan shi. Sai Allah ya ce to ɗan nan da ya samu na fari wanda sai da ya kusan shekara 100, bari mu jaraba shi da wannan yaro. Sai aka jaraba shi da yaron, Allah yana so ya gani shin Annabi Ibrahim ya fi son Allah ko ko yaro. Je ka yanka yaro. Sai ga Annabi Ibrahim ya taho, ba shi da wani abu a zuciyarsa illa ya yanka ɗansa, saboda ya tabbatar da umarnin Allah. To wamtihanuhu, saboda haka Allah ya yi jarabawa ga Annabi Ibrahim, li yuqsira marabatahu, saboda ya zama Annabi Ibrahim ya fifita neman yardan Allah. Fayutimmu alaihi ni'amahu, sai ya cika mar ni'imominsa. Fa huwa bala'u mihnatin wa mihna alaihi ma'an, ya zamanto bala'i ga Annabi Ibrahim, bayan bala'i sannan minha kyauta ce da Allah madaukake ga Annabi Ibrahim alaihi salam. Gashi dai jarabawa ce, amma a dalilin jarabawan Annabi Ibrahim ya samu wani babban kyauta. Annabi Ibrahim ya samu babban kyauta. Me wannan babban kyauta? Saboda ya samu wannan siffa, daraja mafi ɗaukaka na ikhlasi, shine darajar mutum ya ba ma Allah zuciyarsa. Annabi Ibrahim ya kai makura. Wannan martaba ta ikhlasi shine martabar da mutum yake ba da zuciyarsa ga Allah. Babu wani abu a duniya da zai raba ka da Allah. To idan mutum ya kai ga wannan martaba, ya kai martaba ta al-khulla. Babu wanda ya cimma martaban nan daga Annabi Ibrahim sai Annabi Muhammad. Saboda haka waɗannan mutane guda biyu, wallahi a duniya su kaɗai ne zukatansu babu komai sai Allah. Saboda haka yasa duk abin da Allah ke so shi suke so, duk abin da Allah baya so ba sa son shi. In ka dubi bayanin Ibn Qayyim Jauziyya a littafin Madarijus Salikin yace in ka dubi soyayya, ai ita soyayya tana da maratib, ba mataki ɗaya bane. Ya kirga matakan soyayya guda goma ne, da yace to na goma din ita ce martabatul khulla. Wannan martaba ita ce ake kira al-khulla. Me ake nufi da al-khulla? Allati infarada biha al-khalilan Ibrahim wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, da hadisi ya inganta daga manzon Allah, domin Annabi ya tabbatar khalil guda biyu ne a duniya, daga Annabi Ibrahim sai shi Annabi Muhammad. Babu sauran khalil. Na'am, babu laifi don ka sa mu danka suna Khalilu a yanzu, amma a bar shi a Khalilu, kar a hada da Khalilullah. To ƙarya ne, babu. Amma idan ka ce Khalilu, sunansa Khalilu ba damuwa. Amma a ce Khalilullah, Khalilur Rahman, ba zai yiwu ba. Daga Annabi Ibrahim sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Me yasa ake kiransu da Khalil? Saboda a zukatansu babu komai sai Allah. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kusa rasuwa, yace wallahi da zan samu Khalil a duniya da Sayyidina Abubakar ne. Yace amma babu zuciyata babu komai sai Allah. me yasa annabi yace da abubakar ne manzon Allah yace saboda duk dan adam da ya musulunta duk mutumin da annabi yace ya kira shi yake annabi ya kira mutane a farkon musulunci duk mutanen da annabi ke kira su ku zo ga musulunci manzon Allah yace babu wanda bai noke ba sai sayyidina abubakar saboda ka idan ma a cikin yan adam akwai khalilu muhammadin to wallahi sayyidina abubakar ne manzon Allah yace inda za a samu a mutane wanda ya dace a kira shi khalil daga cikin sahabbansa sayyidina abubakar ne manzon Allah yace to amma Allah ya riga ya rufe kofa mutane biyu suke da wannan daraja ta al-khulla shine daraja makura na ikhlasi amma cikin ikon Allah duk da haka sai Allah yake nuna mana kai ma kana iya cimma irin wannan martaba shi yasa Allah yake inna kazalika najzul muhsinin kamar yanda muka saka ma annabi Ibrahim haka nan muke saka wa masu kyautatawa me Allah yake a gaba
wa tarakna alaihi fil akhirin
wa tarakna alaihi fil akhirin mun bar kyakkyawan yabo ga annabi Ibrahim a cikin mutanen ƙarshe saboda haka yasa zaka ga duk duniya ana yabon annabi Ibrahim yahudawa kirista musulmi kowa yana son annabi Ibrahim me Allah yace
salamun ala ibrahim
Allah yace tsira ta tabbata ga annabi Ibrahim alaihi salam me yace a gaba kamar haka muke saka wa masu ikhlasi kaga kenan yanda Allah ya saka wa Annabi Ibrahim yayi ma Allah Allah ya masa to zaka dauka kamar ayato yanzu mu ma zamu roki Allah take Allah ya karba kwarai kuwa ai haka Allah ya faɗa sai da ya bada labarin sai yace kazalika najzil muhsinin kamar haka muke saka wa masu ikhlasi saboda haka duk wanda zai tsarkake zuciyarsa Allah zai mar aiki don haka yasa akwai hadisin manzon Allah wanda annabi yake addu'a sosai النبي نا الدعاء اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وأسألك عزيمة الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك لسانا صادقا سأنبي يتي وقلبا سليما مزان الله ينارك وان الله يسام زوجيا كبتجيا وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من خير ما تعلم وأستغفرك مما تعلم innaka anta allamul ghuyub wannan addu'a ta inganta manzo Allah yana roƙon Allah ya samu kubutacciyar zuciya saboda me Allah bai takaitar da wannan ga annabi Ibrahim ba Allah da ya ba mu labari annabi Ibrahim ya samu amma Allah bai ce ya daina bayarwa ba ai kaga a ƙarshe Allah ya ce kazalika najzil muhsinin kuma kar ka manta Allah ya faɗa a suratu yunusa ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun الذين آمنوا وكانوا يتقون سي الله يتي لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الله يتي مي لا تبديل لكلمات الله الله بيشان ذاك المساء ذلك هو الفوز العظيم ربو ما في جرمة شين متين يسامك وتركو بتتش يزوش يا الله كبام سي الله يتي مي innahu lallai shi annabi ibrahim min ibadina almu'minin yana cikin bayin mu masu imani abinda yasa aka ce wancan yaro da annabi ibrahim yake kokarin yankawa annabi isma'il ne saboda kaji ayat da tazo a gaba me yace
wa qad sawarahu bil ishaq
wa basharnahu bi ishaq sai muka masa albishi to banda wancan yaro da aka baka annabin Allah ne to mu maka albishi zaka sake samun yaro shi ma annabin Allah ne sunan shi Ishaqa nabiyyan min as-salihin annabi ne cikin mutanen kwarai me kuma Allah ya masa baraka alaihi sai muka yi albarka ga annabi ibrahim wa ala ishaq haka nan yaron sa annabi ishaq wa min zurriyatihi ma muhsinun daga zuriyar su an samu mutumin kirki mai kyautata ibada wa zalimun li nafsihi sannan an samu mai cutan kansa mubin mai bayyana zalunci sa kamar yahudawa wanda duniya tana ganin zaluncin sa a yanzu haka saboda haka duk zuriyar annabi Ibrahim ne alaihi salam wanda suka zo karkashin annabi Ishaq shi yasa Allah ya sani akwai Yahudawa a zuriyar annabi Ibrahim shi yasa Allah ya ce daga zuriyar annabi Ibrahim akwai mutanen kirki akwai mutanen banza اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب